daga nan Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da 25. Abin yamma da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM na Madda Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Wato saura kwana 4 kenan a yi zaben shugaban kasa a nan Amurka. Jama'a, Mahmud Lalo ne tare da sahaba Imam Aliyu, muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Ga kanin labaran duniya.
Yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a biranen jihar Carolina ta Arewa jiya Alhamis. A Turkiya an kashe akalla mutane 8, wasu fiye da 100 kuma suka jikkata sakamakon wani harin bam da aka kai a yankin Diyarbakir. A Siriya wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 10 da Rasha ta ayyana a birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita ta fara aiki.
To, a Najeriya kuwa rundunar tsaro ta soji ta yi ƙarin haske dangane da hare-haren da mayakan yankin Niger Delta ke ci gaba da kaiwa a wasu jihohin kudu maso yammacin ƙasar.
Wannan harin ana ci gaba da shi.
To, ana iya cewa wankin hula na neman shi kai ku dare kenan, har yanzu ba ku kammala ba?
Za ku ji amsar da zai bayar. Jan hankula da zaben shugaban Amurka ke yi a duniya, musamman ma a ƙasashen Afirka, ya kai ga a jamhuriyar Nijar wasu ɗalibai sun shirya wani wasan kwaikwayo kan zaben.
So I'm very happy to hear you asking me this question because I want to express myself.
You are the candidate of the Democratic Party?
Yeah, of course.
We have just listened about the candidate of the Republican Party, Mr. Donald Trump.
Za ku ji fassara da ƙarin bayani kan wannan wasan kwaikwayo. Muna kuma tafa da shirin duniya, wato duniyar Amurka, amma duka fa sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Yar takarar ko kuma ince yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump duk sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe jiya Alhamis da dare a jihar Carolina ta Arewa, jihar da kusan tilas duk mai tsammanin zama shugaban Amurka tsakanin su ya samu nasara a zaɓen da za a yi Talata idan Allah ya kai mu. Tsohon abokin takarar ta zaɓen share fage Senator Bernie Sanders shine ya gabatar da Hillary Clinton a gangamin da ta yi a birnin Raleigh, yayin da abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican Donald Trump yake nasa wato gangamin ba nesa daga inda take, inda ya yi magana ga gungun mutane masu ra'ayin sojoji a Salem. Dukkan su biyu sun nana tattakar da suke yi wa juna cewa ɗayan bai cancanci riƙe shugabancin Amurka ba, yayin da kuma suke jaddada a magoya bayansu cewa ƙuri'unsu suna da tasiri. Tun farko, a wani gangami da ta yi a birnin Greenville a jihar ta Carolina ta Arewa, Clinton ta gargaɗi jama'a su san cewa a kullum fa mutum na farko da Trump yake sawa a gaba shine Trump, kuma bai damu da duk wanda hakan zai yi wa illa ba. Babban mai goya mata baya shugaba Obama ya yi mata yaƙin neman zaɓe a jihar Florida, wacce tilas masu neman shugabancin Amurka a nan ma su samu nasara. Sakamakon wani sabon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a sun nuna cewa Hillary Clinton tana gaba da Trump a binciken da jaridar New York Times da tashar talabijin ta CBS suka gudanar. Tana maki 45, yayin da Trump yake da maki 42, wacce jaridar Washington Post da tashar talabijin ta ABC suka gudanar kuma ya nuna tana da kashi 47, shi kuma Trump yana da kashi 45.
A Turkiya an kashe akalla mutane 8, wasu fiye da 100 kuma suka jikkata sakamakon wani harin bom da aka boye cikin mota da aka kai a birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin kasar a yau Juma'a. Jami'an kasar suka ce an kai harin ne kusa da wani ofishin 'yan sanda, biyo bayan kamun shugabannin jam'iyyar Democrat ta Kurdawa, jam'iyyar 'yan hamayya mafi girma a majalisa, da wasu akalla wakilai 11 daga jam'iyyar waɗanda suka fi ƙarfi a yankin Kurdawa. Hakanan an kama wasu masu ra'ayin gurguzu da 'yan ba ruwana a cikin dare a zaman wani bangare na bincike da hukumomi suke yi dangane da ta'addanci. Wani bayani daga ofishin gwamnan yankin Diyarbakir ya ce kungiyar PKK ta Kurdawa da aka haramta ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Yau shekaru 30 kenan kungiyar ta PKK take ta da ƙayar baya a kudu maso gabashin Turkiyya.
A halin da ake ci kuma a Jordan an harbe aka kashe sojojin Amurka biyu waɗanda suke aikin horaswa a waya ta musayar wuta tsakaninsu da jami'an tsaron ƙasar a wani sansanin mayakan sama na ƙasar a yau Juma'a, kamar yadda aka ji daga rundunar sojin ƙasar ta Jordan. Sojojin na Amurka suna cikin wata mota wacce ta tsaya a ƙofar shiga wannan sansani. Wani sojan Amurka na uku da kuma wani sojan ƙasar na Jordan suna daga cikin waɗanda suka jikkata sakamakon musayar wutan da aka yi a sansanin mayakan saman da ake kira Al-Jafar da ke kudancin ƙasar. Jordan da ya yi ƙawar Amurka ce ta ƙud da ƙud.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Siriya wani shirin tsagaita wuta na sawa'i 10 da Rasha ta ayyana a birnin Aleppo da yake tsaka mai wuya ya fara aiki mataki da zai baiwa farar hula da ƴan tawaye duka damar su fice daga birnin. Babban hafsan hafsoshin Rasha General Valery Gerasimov ya faɗa a farkon makon nan cewa an ɗauka ne domin kaucewa hasarar rayuka na babu gaira babu dalili. Shiri da gwamnatin ƙasar ta Siriya ta yi na'am da shi. Akwai kuma wasu ƙofofi 6 da farar hula za su iya amfani da su domin fita daga birnin. Duk da haka kungiyoyin ƴan tawaye a Aleppo sun yi watsi da tayin da Rasha ta gabatar. Sun zargi Rasha da yin ƙarya sun kira wato suna kiran shirin tsagaita wutar a zaman farfaganda ce kawai. Rasha da Siriya sun shirya irin waɗannan tsagaita wuta a baya waɗanda galibi basu samu nasara ba. Na baya-bayan nan shi ne wanda suka ayyana a tsakiyar watan Oktoba inda motocin dakon kaya ɗauke da kayan agaji daga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasar Red Cross suka yi wato dako a kan iyakar ƙasar ta Turkiya. Suna jiran tabbacin ko suna iya wucewa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin farar hula 250,000 suke matuƙar buƙatar kayan masarufi cikin gaggawa a gabashin birnin Aleppo da wasu ɗaruruwa waɗanda suke buƙatar kulawar likitoci waɗanda suke wato a nan yankin na Aleppo kenan.
Ɗaruruwan 'yan sandan Faransa ne suka fara rusa makekin sansanin bakin haurai arewa maso gabashin birnin Paris a daidai lokacin da gwamnati take kokarin kawar da duk bakin haurai daga kan tituna zuwa wasu sansanoni ko wurare da gwamnati ta ware domin haka. An ɗauki wannan matakin ne yau Juma'a. Ƙungiyoyin agaji suka ce akalla mutane 3,000 ne suke zaune a sansanin. An ga bakin haure da dama riƙe da kayayyakinsu suna dakon motoci da za su kai su wasu cibiyoyi inda za a tantance su. ‘Yan sanda sun isa sansanin ne da asubahi suka farkar da mutanen waɗanda suke bacci a cikin tantuna ko kuma kan katifu. Wasu daga cikinsu sun ruɗe kuma suna cikin damuwa domin ba su san inda za a kai su ba. Wannan mataki da ‘yan sanda suka ɗauka yana zuwa ne mako ɗaya bayan da shugaban ƙasar François Hollande ya ba da umarnin a tarwatsa sansani da ke kale.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na ƙasar, rundunar sojin ƙasar ta ce har yanzu akwai mayaka daga yankin Niger Delta da ke kai hari a wasu yankunan kudu maso yammacin Najeriyar. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da Hassan Umaru Tambol ya yi da kakakin rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar.
Wannan halin ana ci gaba da shi.
To ana iya cewa wankin hula na neman shi kai ku dare kenan har yanzu ba ku kammala ba?
A'a, abin da muke nufi operation har yanzu operation Awase ne ai ko?
Eh.
Operation Awase yana nan yana ci gaba da aiki shi amma ainihin abubuwan da su an nan ɗan ta'adda da yan tsare tsare ba su kenan na yi zata an riga an kamar dimbishin dukkan waɗannan camps nasu da kuma su kansu kan don haka ga akwai sauƙi.
To amma har yanzu waɗannan ƴan Niger Delta da ke wannan garuruwan da ke jihar Ogun da Lagos ana samun rahotannin cewa wata suna ɗan cinkarin su babu baka.
Gaskiya ba gaskiya bane ba. Tun da muka wannan operation din aka take musu birki kuma take birki da aka musu wannan birki ya taku kuma ina tabbatar mana cewa ba wani tashi hankali illa iyaka. Yanzu abinda jawi ke nan yankin shi ne su tabbatar cewa duka wanda ke suke sa hannu suke da gabanin mai an ainihin ana su domin an kama jokoki an aiki ana ci gaba da kama jokoki da sauransu. Kamar yadda kuke magana yanzu an mun samu wajen jarkoki da 100,000 wanda ke amfani da suna wanda suna ainihin sada mai da sauran makamancinsu. Da yake nan wurin ya gwada cewa dukkan su amince wannan abu sun gudu kuma ba su nan wurin illa iyaka mai yiwuwa kila ba za a rasa ɗaya biyuwa wanda ke ce ɗan kai sarmaki domin su ɗan samu ainihin sa'a su amma dai kan gaskiya wannan wasu shi ne muka yi kuma ya yi nasara kuma har yanzu muna cikin wannan abu ko shekar jau an ɗaukar hari kuma sannan an samu nasara akan wannan abu.
A can baya waɗannan ƴan ta'addan suna kashe mutane suna lalata dukiyoyi a halin yanzu ana iya cewa sun daina kenan?
Gaskiya sun daina ba su mana ai tun da abin da muka yi ba su nan ma laya ka kamar mu ce dai ba za a rasa ɗaya biyu ba amma ko su ɗin ma ainihin suna yin abin da tsoro domin dukkan muna nan muna wannan yankin sojojin suna nan da kasar mu da sama da kuma na ruwa suna nan suna tabbata cewa an samu halin cikin tsaro wannan kun kuma da kuma kwanciyar hankali kuma na san mutane da akwai da wannan kwarafin da ya tsaya cikin bai
to yanzu zuwa wannan lokaci ne ake sa ran cewa za ku bar watan waɗannan yankuna
a to ai kasan barin yake wanda aka in aka gane cewa akwai dan kasan kan dole sai an tabbata cewa ba sauran kasan kan ko kadan a wannan kuma kasan da yake da su cewa kuma muna son mu dai dan kwatan bauna don mu tabbata cewa ba su da a wannan yake ba ta zo dole ya kamata a ce an ajiye su wanda za su riƙa ainihin kula da irin waɗannan dokoki da kuma hana waɗannan yan basu gari zuwa cikin ainihin tun da yan kasanmu da kuma ainihin ba ta
to yanzu wane sako gare ka ga watan jama'ar da ke waɗannan garuruwan da ke jihohin Ogun da Lagos
sakon nake da shi ne don an haɗa kai da sojoji da sauran jami'an tsaro don tabbatar cewa waɗannan yan bashi gari ba su dawo ba in ɗan ta'addan nan kuma ba su dawo ba
Brigadier General Rabe Abubakar a Najeriya kenan to bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda jan hankula da zaben shugaban Amurka ke yi a duniya musamman ma a kasashen Afirka ya kai ga jamhuriyar ta Niger wasu dalibai suka shirya wani wasan kwaikwayo kan muhawarar ƴan takarar biyu wato Donald Trump da Hillary Clinton ga su Lai Mumuni Burma da ƙarin bayani
a wani abin da ke nuna alamar cewa matasan kasar Niger na bin diddigin abubuwan da ke wakana a fagen siyasar Amurka ɗaliban makarantar Lycée d'Excellence wacce ke karɓar hazikan ɗaliban sassan kasar ta Niger sun gudanar da wani takaitaccen wasan kwaikwayo a game da yakin zaben Amurka wanne a cikin sa aka tafka muhawara tsakanin ƴan takara Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat
So I'm very happy to hear you asking me this question because I want to express myself about it
Good morning Your Excellency Madam Hillary Clinton
Good morning.
You are the candidate of the Democratic Party.
Yeah, of course.
We have just listened about the candidate of the Republican Party, Mr. Donald Trump.
Daga bisani na tuntubi ɗaliban da suka taka role a wannan wasan kwaikwayo na kuma fara da Amori Jibo Abdulaziz wanda ya fafata a matsayin Donald Trump inda yake kare manufofinsa a game da makomar ƴan gudun hijira idan yayi nasarar lashe zaben 8 ga watan Nuwamba.
Na ce dai waɗanda za su lege refugee land za su zo za a maida su a kashasan su da gogin sun kazo. Dan a matsayin Donald Trump in sun zo a United States suna iya kawo matsala. Suna iya komo barayu ko su shigo cikin wasu gang. E tashi hankali su ita sa problem cikin ƙasa. Kenan a maida su ya hibiska a bar su cikin ƙasa.
Adama Abubakar Umaru wacce ke matsayin Hillary Clinton a wannan muhawara ta dage akan abin da take ganin shine mafi a'ala ga ƙasar Amurka idan ta ci zabe.
Cewa nayi mutanen da ke zuwa ƙasar Amurka ya kamata musu wani abu wanda zai sa su zamanto su ji kansu cikin ƙasar su saboda sun baro ƙasar su ne suna basu da basu iya zama akwai yaki kenan kamata in suka zo nima in gwada musu imani in karbe su da hannu bibi dan su ji dadin zama cikin ƙasata in taimake su tunda baka sani ba duniyar ga wata rana fa yalla mu zamu sama cikin wannan hali su kuma sai su taimake mu haka ne
neman jin irin tasirin da zaben mace ta farko a matsayin shugabar kasar Amurka a tarihin wannan kasa zai yi a wurin Amurkawa na daga cikin tambayoyin da ɗaliban da suka halarci wannan muhawarar wasan kwaikwayo suka yi wa Mr. Philip Nelson mashawarci na farko a ofishin jakadancin Amurka a Niger ga amsar da ya bayar daga bakin Alhaji Idi Bara'u jami'in hulɗa da ƴan jarida
zai kasance wani abu da ya kafa tarihi a zaben Amurka saboda a karo na farko ne mace za ta kasancewa watakila wacce aka zaba a wannan kujera amma ba wani abu bane wanda zai iya tayar da hankali kamar yadda yace saboda Amerika ta saba da irin wannan jinsi kowanne na da damar fadin albarkatun baki da kuma damar kasancewa dan takara
Sule Mumuni Barma muryar Amerika daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule yanzu bari mu je kan ƴan takarar na asali wato Donald Trump da Hillary Clinton inda suke ci gaba da suka juna a jihohin da suka kasance mafi muhimmanci a zaben da za a yi ranar 8 ga watan nan na Nuwamba a baya-bayan nan ƴan takarar sun cicciki juna ne kan cancantar zama shugaban ƙasar ta Amurka da farko ga Donald Trump
We know Hillary can't be trusted we've learned that
Mun san cewa Hillary Clinton ba wata za a amince da ita ce kan abin da ya shafi tsaron Amurka ba Ku duba batun sakonnin email dinta. Shin kuna ganin za mu yadda da ita? Hakan yasa bai cancanta ta tsaya takarar kujerar shugabancin Amurka ba. Ita ce ta farko da bata cancanta ta tsaya takarar ba. Idan na kalli waɗannan manyan hafsoshin soji masu sanye da lambobin yabo da ke zaune a bayana, sai na ga cewa bai dace a ce ita ce za ta zama shugabarsu ba.
To ita ma ita takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ga abin da take cewa.
It's fair to say things are going to change. Change is part of life. That much.
Ina ga ban yi kuskure ba idan na ce abubuwa za su canza. Saboda canji wani bangare ne na rayuwa. Wannan haka yake. Amma abin tambaya a nan shine wani irin canji za mu gani? Shin za mu ga inganci a kasar mu ta Amurka? Shin za mu rika fargabar juna ne da makomar mu? Ina so ku ayyana a zuciyar ku irin makomar da za mu fuskanta a irin zaɓin da muke da shi.
Imagine the different kinds of futures that are available.
To kun saurari kalaman Donald Trump da farko sai na Hillary Clinton da ƙarshe din nan kenan. To domin jin irin wannan da za a tuya a ci gaba da rangadin jihohi mafi muhimmanci da ƴan takara ke yi sai ku ziyarci shafin mu na Facebook wato VOA Hausa da misalin karfe 5:10 agogon Najeriya da Niger domin jin irin fashin baki da Ibrahim Alfa Ahmed da Sahaba Imam Aliyu za su yi dangane da campaign din da ake yi. Amma yanzu bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda wani matakin tsaro da hukumomin yankin agadar suka fara ɗauka na binciken ababen hawa da kuma shiga gidaje idan ta kama a yi hakan domin tabbatar da tsaro shine ya kai ga ana kairuwa rana a jihar ta Agadas. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Biyo bayan taron gaugawa na makon jiya wanda ya shafi ɗaukar matakan tsaro a Agadas, kwamitin neman zaman lafiya na yankin Agadas ya ɗau matakan gaugawa na ba sani ba sabo domin kyautata sha'anin tsaro da ya zame ma wannan yankin alaƙaƙai. Sabbin matakan sun haɗa da bincike na ƙwaƙwaf akan duk wata mota da ke yawo ba tare da lamba ba, tare da kai da kawo ba sassautawa na jami'an tsaro a kowane lungu na garin Agadas ba dare ba rana. Haka zalika da dakatar da duk wata mota mai yawo da bakaken madubai a yankin Agadas. Waɗannan matakan na ci gaba da farantawa al'ummar Agadas rai, abinda yasa jama'ar garin na Agadas arawa da bada nasu shawarwari.
Wurin da babu tsaro kenan babu kwanciyar hankali. Abincike motoci wanda ba su da takardu, abincike duk wanda ya zo ya shigo Agadas yana nan cikin Agadas. Muna so a sani iko ta tashi ta dauki mataki, mu san kowanne ne shigo Agadas, kowanne ne fita Agadan.
Ana barin motoci suna fitowa daga Libya, suna fito daga Algeria, suna fito ta Munene su zo bakin bariyar. Mota sabka ba a bude shi ba, aka bincike shi aka san Munene yake kawo da a sabke passenger a bude mota a san Munene a cikin mota ga muna babu sai a bar mota ta wuto. Kenan dole za mu ji kullun tashi hankali cikin gari. Kenan mu abinda muke so a yi doka bisa bariyar bariyar, duk mota in ta zo daga bangare a sabke kayanta, bincike ta. Bincike ba sai an ji mutsun wani abu ba. Dan Allah dan Annabi muna kira ga gwamnati kamar ya doki doka, shike doka shike da nama. Kuma ke a yi shi bisa ka'ida, a ba wa talakawa haƙƙinsu wadda suka dace ko ina na da ƴanci shiga gwamnati.
Ya kamata an yi doka a kama ta kan gaskiya a bita ta zamana yau da gobe, ka yi ta kawai doka ya rana ɗaya. Mutane in hukuma suke sa doka kuma suke taka su ji an hana mota mai baƙin madibi tana yawo, sai ganta wani yana cikinta yana yawo hankalin shi kwanci ba tashi ko kaɗan, saboda ya san ba komi.
A nasu ɓangaren ƙungiyoyin farar hula na cewa ɗaukar waɗannan matakan na zuwa ne tamkar ihu bayan hari, kamar yanda Malam Sale memba gamayyar kungiyoyin farar hula na jihar Agadas ya yi bayani tare da ba hukumomin shawarar neman gudunmuwar al'umma domin tabbatar da tsaro a wannan yankin na Agadas.
Mugu in aka gan shi an san shi, mota wadda ba ta kasa ba an ganta ba ta da lamba an santa, sai an furgita ne ake bincike dan mi ba sa security din ya zanna. Ayina marmarin ayi wannan bincike na Agadas ba cikin dakuna ma ba, in ana so a fara daga aljufan mutane.
Abin karin bayani anan shine cewa daga cikin matakan tsaro da hukumomin suka ɗauka hadda yuyuwar sallama ma kowane gida da ake da shakkun akwai wani abu a cikinsa da ke iya kawo cikas a sha'anin tsaro. Haruna Mamman Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga arewacin jamhuriyar Nijar.
To agogo a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 19, ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. Idan ba manta ba, makon da ya gabata muna gabatar muku da irin tasirin da baki musamman musulmi ke yi a fagen siyasar Amurka, inda muka kawo muku tarihin Sa'ad Al-Masmari ba Amurke dan asalin kasar Yemen wanda ya tsaya takara majalisar karamar hukumar birnin Hamtramck ya kuma yi nasara. Ya kuma tsaya ne a daidai inda yake mana bayani kan gayyatar da dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya aika mai. za mu dora inda za mu ji ko ya amsa wannan goren gayyata. To Almasmari dai ya ce aiki ya sha mai kai har ta kai ga ya manta da gayyata ta Trump, amma kuma ya ce idan har suka hadu ba zai yi magana akan addininsa ba.
I am proud that I'm Muslim.
Hakika ina alfahari da addini na a matsayina na musulmi, amma kuma ba zan kawo batun addini a cikin aikina ba. A gaban majalisar wannan birni, da farko ni ba Amerika ne, kafin a ce ni musulmi.
A maimakon hakan Almasmari ya ce zai tambayi Trump kan yadda zai taimaki birnin Hamtramck, wanda yake fama da matsalar karancin kuɗi da kuma kasancewa ɗaya daga cikin garuruwan da ke da matsalar talauci a jihar Michigan.
That was the first issue and still the
wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da zamu tunkara.
Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma tsohon jakadan Amurka Walter Mondale ya yi tsawon rayuwar da ya ga sauyi daban-daban a mayafarsa da ke jihar Minnesota.
When I was a young man in politics,
a lokacin ina matashi a fagen siyasa, za ga Jamusawa ne da 'yan yankin Scandinavia da sauran 'yan nahiyar Turai suke takara. Amma yanzu idan ka shiga cikin gari, za ga sauyi sosai ta fannin al'umomin da ke zaune a wannan wuri.
A yau akwai akalla 'yan asalin ƙasar Somalia Amurkawa kusan 25,000 a Minnesota, mafi yawansu 'yan gudun hijira ne, waɗanda ke zaune a ciki da wajen birnin Minneapolis, inda suka kafa wata unguwa da ake kira Mogadishu. Sai dai yayin da ake samun sauyi a fannin al'umomin da ke zaune, Mondale ya ce a fannin siyasar matakin jiha ba a samun irin wannan sauyi.
Immigrants are learning their way here.
Baƙin suna ƙoƙari ne su saba da irin al'adunmu da dokokinmu, sannan su samu natsuwa. Mafi yawancin waɗannan baƙin da kake gani, tsarin demokradiyya sabon abu ne a wurinsu. Ba su da tabbacin yadda yake gudana ko kuma sahihancin tsarin.
To sai dai wata mata 'yar Minneapolis tana kokari ta ganar da al'ummar Somaliyawa yanayin tsarin demokradiyya da takarar kujerar majalisa da take yi.
As someone who chooses to wear a headscarf and be visible.
A matsayina na wacce ta zaɓi sanya ɗan kwali da ke nuna matsayina na musulma. Ina so ne mutane su gane ni wace ce da kuma matsayina a al'umma. Sannan su san cewa babu wata barazana tattare da ni.
And my place in this society is not threat to anyone.
A shekaru 32, Ilhan Umar, wacce aka haifa a Somalia, ta girma ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke Kenya. Tana da ƙarfin hali kuma ba ta nuna nadamarta ta kasancewa musulma.
Nuna nadamata ta kasancewa musulmi, ko da ni baƙar fata ce ko kuma 'yar ɗan gudun hijira ce, baya cikin tsari na.
Sai dai Farfesa Lawrence Jacobs na Jami'ar Minnesota ya ce Ilhan tana da abubuwa da dama da za su sa ta kasa samun kujerar majalisar wakilai da take nema.
From afar, Ilhan Omar had everything going against her.
Idan ka kalle ta tun daga nesa, za ka ga cewa Ilhan Omar tana da nakasa sosai a wannan takara da take yi. Ita musulma ce a jihar da ta kasance ta Kiristoci. Bakar fata ce a jihar da ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da fararen fata suka fi yawa a Amurka. Sannan mace ce a wurin da mata ba su da wakilci da ya dace. Baya ga haka, baƙuwa ce a jihar da ba ta da yawan baƙi. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da na lissafa maka, ka iya zama ƙalubale a gare ta.
To sai dai ga Ilhan Umar, waɗannan ƙalubale ne suka ƙara mata ƙwarin gwiwar yin kira ga magoya bayanta. Hakan kuma ya yi tasiri da Ilhan Umar ta sanar da ƙudurinta na tsayawa takara wata gunduma, wacce ta kasance ta masu saucin ra'ayi, wacce tsohon ɗan majalisa Phyllis Kwan yake riƙe da ita. Hakan ya sa 'yan takara uku kenan suke neman wakiltar wannan gunduma tsakanin Kwan da Ilhan da kuma wani ba'amurke ɗan asalin Somalia, wato Muhammad Nur, duk a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A tsakanin al'ummar Somaliyawa da ke Minnesota, zaɓi tsakanin Ilhan wacce mace ce da Nur ya zama wani batu mai zaman kansa.
Kasancewar wannan lamari ya kunno kai ne a tsakanin al'ummar da ke kallon shugabanci a matsayin abu ne na maza. Hakan ya haifar da ƙalubale sosai.
Hakan ya sa Ilhan ta mai da hankali kan al'ummomin da ke wajen al'ummar Somalia, inda ta riƙa zawarcin ɗumbin ɗaliban kwaleji da ke zaune a gundumar. Kamar su Patrick English.
We align in a lot of ways and care about the same things.
Muna da alaka da juna kan batutuwa da dama.
Ba wai kawai ya jefa mata ƙuri'a bane. English har ya shiga gangamin yaƙin neman zaɓen Ilhan, a lokacin zaben fidda gwani da aka yi, inda ya yi ta yada manufofinta, kuma irin tarihinta da inda ta fito ya kasance abin jan hankali ga masu kada kuri'an neman canji.
Idan kana da irin wannan tarihin wanda ba gurbatacce ba ne, lalle hakan zai taimaka maka.
Kuma burin Ilhan ya cika domin ita ce ta lashe zaben fidda gwanin. Amma kuma da aka kasafta ƙuri'un sai aka gano cewa Ilhan ba ta samu goyon bayan al'ummarta ta Somaliyawa ba. Muhammad Nur ne ya lashe mafi yawan ƙuri'un. Sai dai ta samu yawan ƙuri'un da ta kada abokin karawarta ne da ƙuri'un da ta samu daga ɗanbin ɗalibai ta hanyar taimakon irin su English.
Yes, we did.
And now we're going to get more people like Ilhan.
Yanzu za mu mai da hankali ne wajen samun mutane irin su Ilhan domin su yi wakilci.
Har yanzu akwai zaɓe da Ilhan ya kamata ta lashe. Zaben da za a yi ranar 8 ga watan Nuwamba, kuma akwai yiwuwar ta samu nasara domin babu dan takara daga jam'iyyar Republican. Bayan rugunzumin zaɓe, idan har Ilhan ta saka kafarta cikin zauren majalisar dokokin jihar Minnesota a zangon 'yan majalisu na gaba, za ta kafa tarihi a Amurka na zama musulma baƙuwa mace ta farko ba Amurkiya wacce ta samu damar lashe zaben kujerar majalisar dokoki a duk faɗin Amurka. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce nuna ba sani ba sabo shine kawai zai iya kawo mana ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya, daga shugaban ƙungiyar murya tara karshen jihar Katsina, Comrade Sanin Shaga, kofar ƙaurar Katsina. Sai kuma sako na gaba da ya zo daga hannun Alhaji Nasiru Umar Gwallaga, shugaban matasan APC na jihar Bauchi. Yace muryar Amurka ku bani dama na yi Allah wadai da watsi da bukatun da shugaba Buhari ya gabatar wa 'yan majalisar dattawa, da ma neman hana daukan 'ya'yan talakawan Najeriya aiki ta shirin nan na shugaba Buhari na N-Power. Muna Allah wadai da irin wannan mataki da sanatocinmu na APC, musamman ma waɗanda suka fito daga jihar Bauchi suke ɗauka. Sai wannan sakon shi kuma ce dakarun ƙasar Iraki ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen ƙwato garin Mosul daga hannun mayakan ƙungiyar IS da ke riƙe da garin. Da fatan za ku daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke, daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai wannan sako daga Mutawakkil Gambo, doko ɗalibi a kwalejin Gumen, yace salam BOA Hausa, hakika muna goyon bayan dakatar da wasu alƙalai bakwai da hukumar da ke sanya idanu a al'amuran shari'ar Najeriya, wato NJC ta yi.
Sai kuma labarai a takaice.
Wata gagarumar zanga-zanga a Jakartar Indonesia domin nuna kyama kan gwamnan yankin da akai a daren Juma'a gogon yankin ya rikida ya zama tarzoma, inda masu zanga-zanga suka kona motocin 'yan sanda, su kuma 'yan sanda suka mai da martani wajen amfani da burkonun tsohuwa da kuma mai sarruwa. Fiye da mutane 50,000 ne suka yi maci a birnin na Jakarta domin nuna adawa kan gwamnan, lokacin da ake masa zargin ya muzanta addinin Islama a sukar da yi wa masu adawa da shi, waɗanda suka yi amfani da ayoyin Alkur'ani a kamfe da suke yi game da shi. Gwamna Basuki Tajahaja Purnama, wadda aka fi sani da Inkiyar Ahok, tuni ya nemi afuwa saboda kalaman nasa, duk da haka wasu suna kiran da a kama shi ƙarƙashin dokokin ƙasar masu tsanani kan sabo. Yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump duk sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe jiya Alhamis da dare a jihar Carolina ta Arewa, jihar da kusan tilas duk mai tsammanin zama shugaban Amurka tsakaninsu ya samu nasara a zaɓen da za a yi Talata idan Allah kai mu. Tsohon abokin takararta a zaɓen share fage Senator Bernie Sanders shi ne gabatar da ita a gangamin da ta yi a birnin Raleigh, yayin da shi kuma Donald Trump shi ma ya gangami a wani ɓangaren birnin inda ya magana da magoya baya soja.
Masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, amma a wannan lokaci fa. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu madadin Sahabi Imam Aliyu da ya ta na gabatarwa da kuma Julie Lewis Gresham da ta haɗa shirin, sai Ijinem Vasco. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan, tafi tare da Usman da Maryam Bugaji.